Tawagar ta yi tattaki ne zuwa babban asibitin gwamnati da ke Gwagwalada, inda suka tara ana aiki hurjanja na kokarin kammala ginin inda ake sa ran killace duk wani wanda ya kamu da cutar domin kare al'umma. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nuna bacin rai akan yadda aikin ke gudana.
Well, this said that the isolation center is really not in good shape. It doesn't look ready to receive any patient. We are in an emergency. Even if we don't have people who are affected, we shouldn't just rest on our own.
Anan Ahmed Lawan ne yake korafi cewa basu ji dadin yadda aikin wurin ke tafiyar hawainiya ba, ganin cewa cibiyar kula da cututtuka bata dauki matakin gaggawa ba, duk da cewa har yanzu cutar bata riga ta kama kowa a kasar ba, idan banda wannan dan Italiya da ya shigo da cutar. Sanata Hassan Muhammad Nasiha yana cikin tawagar da abin da yake cewa
a hakikanin gaskiya an fara, kuma kullum muna tare su baccin da cewa a ci gaba da kokartawa. Ga yadda aka fara, muna ganin cewa idan an ci gaba haka da izin Allah ta'ala za a yi magana ba.
Kuna sa ido yanda ya kamata akan matakan da ake dauka ko kuma kun gamsu da su?
Wannan ya zama wajibi, ya zama dole, domin ya shafi kowa. Idan baka dauki mataki ba, don ka ko dan danka ko dan al'ummarka, za ta zo ta same ka, ta gama da kai, ta gama da duk wani wanda abin naka. Don haka wannan yaki na kowa da kowa ne, na shugabanni ne mu, na shugabannin kasa ne, na al'ummar kasa ne, na kowa da kowa, domin matsala idan ta zo to kamata a tattaru a ga cewa an yi maganin ta.
A bangaren majalisar wakilai kuma muhawara ce ta kaure, inda a ƙarshe da ya ce amai ta lashe akan batun tafiya hutu saboda bullar cutar, har ma da ta ce ta janye hutun saboda kodafe-kodafe da ta samu akan batun. Sadi Soli Jibiya dan majalisar wakilai ne ya bayyana hujjar su na janyewar hutun.
Itkanta majalisar da ke kula da tahir al'amura na siyasar China, mutane wajen majalisar mutum 3,000 da wani abu ne ba sa zama. Sorry, zaman da suke ne kowace shekara ba a yi ba bana. Majalisar Japan tarihi, majalisar Hong Kong tarihi, akwai majalisu da yawa da dama da suka ɗauki wannan matakan tsaro. Majalisar da ke da zartar da hukuncin ƙasar Iran ita ma tarihi.
Sai ku ne masu ƙarfin hali.
Ba magana ƙarfin hali ba ce, magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma. Na tabbata ƙasar Najeriya a halin da ake ciki yanzu hankalinmu buɗe yake, idanunmu buɗe suke, kuma mutanenmu suna aiki. Kin ga abin da ya faru da a Lagos, shi mutumin Italy ɗin nan da ya zo cap ko farka ma ba a yi ba, an tsare shi, yanzu yana asibiti, kuma har da aka kawo yanzu Allah bai kaddara cewa an samu ɗan Najeriya da wannan cuta ba. Saboda haka na tabbata mu hukumomin suna kokari.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ba ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed umurnin sakin naira miliyan 620 wadda majalisar ta warewa cibiyar kula da cututtuka domin a gaggauta ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.